أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد إن شاء الله قراتمنا wannan littafi na diwanin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, wanda muke karatu a cikin a diwani na Sayrul Qalbi, zamu ci gaba insha Allah. Kafin mu ci gaba, akwai wani baiti guda daya wanda daga baya da naji fassara didda dibi dibi da ne tai, amma dai didda haka sai naji fassarar bata fita ba, zan sake maimaita shi. Ka san aikin manya ne makarunguma, garaje ne irin namu na yara. Akwai baiti da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake cewa, izastawjabal quddamu itqan mu'ajjilan lada shaybi ahju inna itqi tahaddama. Izastawjabal quddamu, al quddamu masu yin hidima shine kamar bayi. Izastawjaba itqan, lokacin da ya wajaba a yanta su ko suka cancanci su samu yanci, mu'ajjilan magaggaucin yanci, lada shaybi lokacin da suka yi furfura. Ahaju, ina ganin yafi cancanta, inna itqi, cewa yanta ni tahattama yafi zama wajibi, shine tahattama. Shi wannan tahattama din shine na Qur'ani, kuma wannan kana ala rabbika hatman maqriya, in ka dace hatmu shine abin da ya zama wajibi, ya zama dole. Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala yana cewa, a idan dai masu bauta, mana wanda ya zama bawa yana bauta a wani, idan shekaru suka cin masa, wanda yake wa bautan nan sai ya tausaya masa, sai ya yanta shi, saboda bi tun yana yaro yake mar hidima, gashi har ya tsufa, to sai ya yanta shi kuma ya huta. To ni ma a matsayina na masoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam, tun ina yaro nake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima, to saboda haka ni ma ina ga cewa ya kamata a yanta ni daga shiga wuta. Mana in dai bawa da yake wa mutum hidima zai tsufa ya yanta shi, to ni ma bawan Annabi da yake wa Annabi hidima, ni ma ina ga na cancanci na samu yantawa daga shiga wuta. Al-itqu ma'ana minan nari, ma'ana Shehu Ibrahim yana nufin cewa soyayyarsa da yabansa da Annabi, da soyayyarsa da Annabi da yaban da yawa Annabi, yana ganin cewa karamci irin na Allah, to wannan soyayyar da wannan yaban za ta yanta shi daga shiga wuta. In dai a zahiri babban mutum mai karamci, in ka masa hidima har ka tsufa zai iya yanta ka, to Allah shi yafi cancanta ya yanta bawansa da ya taso tun yana yaro yake masa bauta har ya girma, to Allah shi yafi cancanta ya yanta wannan bawan daga shiga wuta. To Shehu Ibrahim yana nufin cewa wannan yaban nasa da yake wa Annabi, to yana kyauta zaton cewa yana da mazan raja'i mai ƙarfi cewa wannan yaban da soyayya za ta yanta shi daga shiga wuta. Wannan kenan. Idan kuma aka dawo bangaren soyayya, izastawjabal quddamu itqan mu'ajjila, idan wanda suke yin hidima sun cancanci a yanta su yanci kuma magaggauci, lada shebi lokacin da suka yi furfura, ahaju anna itqi tahattama, to ni kuma ahaju ina ganin anna itqi tahattama a janibin soyayyar Annabi kuma sallallahu alaihi wasallam, da a ce wata bautar nake ba ta soyayyar Annabi ba, to da za a yanta ni, shine ahaju. Ina ganin anna itqi, da a ce wani abun nake ba soyayyar Annabi ba ko hidima wa Annabi, inna itqi tahattama, da yanta ni ya wajaba. Amma tunda soyayyar Annabi nake yi da hidima, to anan kan ba a samun yanci, ba a yi ritaya har aje lahira, kai shi ya shiga kabari ma, shi a ranar kiyama ma abin da zai yi kenan. To wannan shine, in ka dawo bangaren yantawa a wuta, ma'ana yana tausar da soyayyarsa da Annabi da yabansa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya yanta shi daga shiga wuta. In kuma ka dawo cewa yanci na soyayya, cewa bautar da yake wa Annabi, da a ce wata ibada, da a ce wani abun yake daban ba soyayyar Annabi da yaban Annabi ba, to da sai a yanta shi ya bari, amma aikin ba a ritaya, ba a dainawa. Wallahu alam. Allah sa dai wannan karin hasken zai taimaka. Za mu tashi harful ba'i, wanda Shehu Ibrahim yake cewa, bale inna hazi ardu daha Muhammadu fazaka aqiqun zaka salqun 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 wagar kadu. Dama a baya ya gaya maka cewa a daifin sara am anna rakbiya yammama, dama wannan kasida tana da alaka da wata ne, kowane harafi yana da alaka da wani, kowane karatu yana shiga cikin wani. A daifin sara, dama yace shin mafarki nake yi ne ko ido na biyu ne, anna rakbiya yammama cewa ayarina ne suka yi mawaɗina khairin nasi wurin wuraren fiyayyen mutane lissairi sammama wanda suka dage wajen yin tafiya shin mafarki nake ne ko abin gaske ne to anan sai yake baka amsa ce bale eh haka ne ashe ba mafarki nake ba da gaske ne madina maka zo inna hazi cewa lalle lanan ardu daha muhammadu kasar annabi ne sallallahu alaihi wasallam eh lalle lalle gaske ne ba bacci nake ba shine bale eh haka ne inna hazi lalle nan ardu kasa ce daha muhammadu ta daha wani suna muhammadu fa zaka aqiqun ah to ga aqiqu ma shine kwarin aqiq wanda suke cewa wadal aqiq fa zaka aqiqun ga kwarin aqiqu ma wanda yake madina zaka sal'un ga dutsun ma sal'u sal'u sunan dutsi ne shine wa zaka sal'un ga sal'u ma wa garqadu ga ma garqadu baki algarqadi shine makabartan nan ta sahabbai wa garqadu ga ma makabartan sahabbai a lalle lalle fa madina nazo ashe ba mafarki nake bane lalle lalle madina maka zo ga ma guraren ga kaza yace wa za uhudun ah ga uhud ma nan haza quba'un ga quba jabal quba wani gari ne da wani guri ne da ake ce masa quba akwai jabal quba ko eh haza quba'un ga quba wa baina za tsakanin nan wa zaka da can maradul munhaminna shine wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaiwa yake koma shine maradul munhaminna guri ne da maradul munhaminna annabi sallallahu alaihi wasallam suna munhaminna muhammadu muhammadu maradu anan yake kaiwa yake komowa eh shine waza uhudun ah ga uhud ma haza wannan quba'un ga quba wa baina za tsakanin nan wa zaka da can gurin maradul munhaminna guri ne da masoyin Allah sallallahu alaihi wasallam masoyin Allah shine munhaminna annabi sallallahu alaihi wasallam muhammadu anan ne yake kaiwa da kowa maradu shine daman gurin da kake kaiwa da komowa ka zauna a can ka kaje can kaje shine maradu guri ne da masoyin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaiwa yake komowa wa zalika badhanun wa hazaka kandakun bihi farra sakhrun kana qabl yuhaddidu yace wa zalika badhanu wannan shine madina eh wa zalika badhanu wannan shine kwarin madina har yanzu dai ina ta gaya maka wuraren da suke wannan gurin wa hazaka kandakun nan gurin kandak ne wa hazaka kandakun nan kandak ne bihi a wannan gurin ne kandak shi kandak shine gurin da aka yi yakin gwalalo wannan gwalalon da aka tona a madina shine kandak yakin gwalalo ana ce masa gazwatu ahzab kuma ana ce masa gazwatu kandak saboda ka sunayen sa ne ga sura ma guda suratul hazabi mutanen ya koba suratul hazabi ya ji duk abubuwan da suka faru shine wa hazaka kandakun ai nan kandak ne wannan gwalalon da aka tona bihi a wannan yakin ne na kandak farra sakrun abu safiyan ya gudu shi ake kira sakru saboda tsabar taurin kansa ake ce masa sakru ma'ana sakru fa shine kamar fandusi kulman dusi bihi a yakin kandaku ne farra sakrun abu safiyan ya tsere shine farra ya gudu wa kana qablu kafin azo kuma yakin kandak yuhaddidu yana ta yin gargadi shine tahdidi kamar tsorotarwa zamu hada ai kamar a Hausa ne da mun sa ana yi in kuka yi rigiba da mutum aka rawa ka sai ce he na kama ka shi da yuhaddidu za mu hada ai to kafin azo ayyakin kandaka yana ta cika baki za mu hadu za ku gane amma da aka zo yakin kandaku sai ya tsere ya gudu shine dai abubuwan da suka faru kissa ce mai tsawo gashi nan mutum ya duba suratul ahzab ko mutum ya duba abubuwan da asbabun nuzul na qulillahu malikal mulki tutil mulka man tasha mutum zai samu cikakken bayani eh wa zalika badahanun nan badahanun ne ma'ana madina kwarin madina kenan wa hazaka kandakun nan kandak ne gurin da aka yi gwalalo shine wa hazaka kandakun nan kandak ne gwalalan nan da aka yi bihi a wajen yakin kandakun nan ne farra sakrun abu safiyan ya gudu wa kana qablu kafin nan kuma yuhaddidu yana ta gargadi cewa za mu hada yi za ku gane bihi hazamal jayshal aram rama ba adama bihi hazamal jayshal aram rama ba adama tayakana jahalan an sayi ula wayunjidu bihi hazamal jayshal aramrama bihi ayakin kandak ne hazamal jayshal aramrama Allah ya karya rindina wadda suka gayya shine bihi ayakin kandak ne hazamal jaysha Allah ya karya rindina al-aramrama wanda suka gayya shine aramrama taran dangi hazamal jayshal aramrama Allah ya karya rindinar da suka yi taron dangi suka hadu gayya ba'da ma bayan taya kana sun yi yaqini jahalan dinda jahilcin su an sayi ula sun san cewa da sannu za a daukaka musulunci akan su wayun jadu kuma za a daukaka musulunci shi ma nan sayi ula ya da rufu'a din yafi kyau yi ula wayun jadu ita ma wannan ya din wayun jadu da rufu'a yafi kyau shi kuma jimin din da fataha shi jin sabe din da fataha bihi anan ne hazamal jayshal aramrama Allah ya karya rindina wacce tai taro tai gayya ba'da ma tai kana bayan fa su wadannan kafiran da suka zo yakan addini tai kana sun yi yaqini jahalan din da jahilcin su ba an sayi ula cewa da sannu musulunci zai daukaka sun ga mutun daya ya fara har yazo ya addabe su shine an sai ula sun san da sanna za daukaka musulunci wayun jadu kuma za a taimake musulunci kuma Abu Sufyan sai da ya faɗi wannan magana da kansa lokacin da aka zo fatahu makka Abbas radiyallahu ta'ala anhu ya kawo shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yake maganar aka ce to yanzu lokaci bai baka shaida ba ba bautawa da gaskiya sai Allah ya ce ah lokaci yayi wani sai ai yanzu kan ai na gane Allah na yafi naka ai Allah ka yafi nawa gaskiya Abu Sufyan haka ya faɗa wa Annabi yace ai na san Allah na Allahnka yafi nawa saboda ni da Allah na gaskiya ne ba zai bari in ga walakancin nan da na gani ba tun kai kadai ka fara muke yi da kai har kai girma muke yi da kai har ka zo ka fi karfin mu to ai da Allah mu gaskiya ne ba zai bari ka mana haka ba da Allah mu gaskiya ne ka ji fa bai ma gama musuluntar ba yace da Allah mu gaskiya ne ba zai bari su ga wannan walakancin ba kaga shi da kansa ya tabbatar kenan to shine ba adama ta yakana bayan su kafirai sun tabbata jahalan dinda majahilcin su an sayi ula sun tabbata da cewa da sanna addinin musulunci za a daukaka musulunci akan su wayun jadu kuma za a taimaki addinin musulunci akan su sun tabbatar da haka wa qad raja'a al-mansuru wal jibtuka shu'un bima atami kufrin fil jazirati yuqidhu wa qad raja'a al-mansuru wal jibtu khashu'un bima atami kufrin fil jazirati yuqidhu wa qad raja'a al-mansuru a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo bayan an gama yakin kandaku kenan an gama yakin kandaku Allah ya saukar musu rihan wajinu dallam tarauha Allah ya saukar musu iska ga sanyi duk suka tarwatse suka gudu suka bar gurin wa qad raja al-mansuru haqiqa al-mansuru abun taimako shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine sunan mansur mai taimako abun taimako wa qad raja al-mansuru haqiqa abun taimako shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo wal jibtu gunkin jibtu kashu yana mai kaskantar da kansa gunkin jibtu sai da ya kaskanta ya wulakanta ya tozarta shine wa qad raja al-mansuru wal jibtu gunkin jibtu kashu'un yana mai kaskantuwa bima atami kufri da wata babbar masifa da ta shafi kafirci shine bima atami da masifa kufrin da ta shafi kafirci til jazirati a cikin tsibirin larabawa yuqidu wanda ake kullawa shi ma wannan yuqidu yafi kyau ya din da rufu'a bima atami kufrin da masifa da bala'in da ya shafi kafirci yuqidu wanda ake kulla shi fil jazirata cikin jaziratul arab shine yankin larabawa wa qad jaa nasrullahi wal fatahu wantaha dujal kufri wa duguyani iz jaa ahmadu wa qad jaa nasrullahi wal fatahu wantaha dujal kufri wa duguyani iz jaa ahmadu wa qad jaa nasrullahi haqiqa nasara taimakon Allah ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam idza jaa nasrullahi wal fath wal fath fatahi ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam inna fatahna laka fatahan mubina wanta dujal kufuri, dujal kufuri, dufun kafirci, wanta haya kari. Wadduguyani, da dukkanin wani taurin kai da kyunbin gaskiya, izja Ahmadu lokacin da annaba Ahmadu ya zo. Wa asharaqa nurul ilmi, wa asharaqa nurul ilmi, war rushidi was tuqa. Ala atani ku dinar rasuli fatas'adu. Wa asharaqa nurul ilmi, war rushidi was tuqa. Ala atani ku dinar rasuli fatas'adu. Wa asharaqa nurul ilmi, nurul ilmi, haske na ilmi. Wa asharaka sai ya bayyana war rushdu shiriya ta bayyana wattuka tsoran Allah ya bayyana yace ala ya ku jama'a itani ku dinin rasuli kurungumi addinin annabi sallallahu alaihi wasallam fatasadu to sai ku yi arziki shi ma nan fatasadu ainun din allikafar da fataha ya fi kyau fatasadu sai ku samu arziki in an ce fatasidu kuma sai dai ta din ta koma ta rufu sai a bai da shi bina'i majhuli a ce fatusidu sai a ba ku arziki to fatasadu ya fi kyau ala yace ku saurara ku jama'a itani ku kurungumi dinar rasuli addinin annabi sallallahu alaihi wasallam fatasadu sai ku samu arziki kama sa'idal maduna wa zukur imamahum Abu Bakar nil atikal mu'alla musaddadu kama sa'idal maduna wa zukur imamahum Abu Bakar nil atikal mu'alla musaddadu kama sa'idal maduna idan kuka riki addinin musulunci kuka rungume shi sai ku samu arziki kama sa'idal maduna kamar yadda mutanen da suka gabata suka samu arziki shine madun mutanen da suka gabata wa zukur imamahum to wazukur imamahun ka ambaci shugaban waɗanda suka samu arzikin Abu Bakar nil atika farkon su shine Abu Bakar al atika wanda shine mafi tsoron Allah al mu'alla wanda shine yake madaukaki musaddadu wanda Allah ya datar da shi a cikin dukkan abin da zai Allah ya datar da shi shine musaddadu wanda Allah ya datar da shi duk abin da zai Allah ya taimake shi yayi abin yadda ya kamata shine kama sa'idal maduna kamar yadda mutanen da suka gabata suka yi arziki wa zukur imamahum fadi shugaban su Abu Bakar shine sayyidina Abu Bakar al-Atika wanda shine mafi jin tsoron Allah al-mu'alla wanda yake mafi daukaka shine mu'alla shine kamar mafi daukaka ko kuma kace mafi cin nasara al-musaddadu wanda aka datar da shi duk abin da zai Allah ya taimake shi akan wani abu وكل آية الكبرى وكل آية الكفر الكبرى مزفر من غدا سراجا وفاروقا وذاك مؤيد وكل آية الكبرى مزفر من غدا سراجا وفاروقا وذاك المؤيد يتي وكل آية الكبرى هكذا كمر آية ما في جرمة المزفر shugaba mai nasara shine al-muzaffaru shugaba mai nasara mangada wanda ya kasance sirajan shi fitila ne mangada sirajan wanda ya kasance fitila ne yace to baka san waye bace faruqan shine sayyidina umar faruqan wanda yake raba tsakanin ƙarya da gaskiya wa zakal mu'ayyadu wannan abin karfafa ne a gurin Allah shi wannan mu'ayyadu ya din da fataha ya fito mu'ayyadu wanda shine abin karfafawa Allah ya karfafa shi wakal ayatul kubra kamar aya mafi girma al muzaffaru wanda yake mai nasara shi wannan muzaffaru muzaffaru mai nasara mangada sirajan wanda ya kasance fitilla faruqan wanda shi ake kira faruqu wa zakal mu'ayyadu wannan abin karfafawa ne daga Allah Allah ya karfafa shi wa usmanu zunnuraini kullun kad itala zura almajd fi daraini wal kullu sindidu wa usmanu zunnuraini kullun kad itala zura almajd fi daraini wal kullu sindidu wa usmanu hakan nan usmanu shi ma wannan usmanu da rufu'a ya fi kyau Usmani ya fi kyau saboda duka daga kan madunan nan ne maduna duka akan su aka adafta maduna shi ne aka ce Abu Bakar da a ce uzukur dinnan ne take wazukur dinnan ne take amfani da wazukur ne take amfani da sai a ce Aba Bakar amma tunda aka ce Abu Bakar kaga mai rufu'a ne daman duk sunan da suke cikin asmaul kamsa suna yin rufu'a ne da wau to Abu Bakar to tunda nan kaji an ce Abu Bakarin an yi shi da rufu'a to nan shi ma adaftawa ne akai wa Usmanu shi ma sai rufu'a kuma sai da za ga na rufu'a ne kaga aka ce zunnuraini to da Usman ne sai dai a ce zannuraini saboda za shi bana daga cikin af'alul asmaul kamsa inda Usman aka ce sai dai a ce za to wa Usmanu sannan sai sayyidina Usman zunnuraini wanda yake ma'abocin haske guda biyu kullun kowanne daga cikin su kadi itala haqiqa ya daukaka zural majadi kololuwar daraja ya kure mukamai wanda Allah zai ba wani mutumin da ba annabi ba shine kullun kowanne daga cikin su kadi itala ya daukaka zural majadi kololuwar daraja da indai mutum ba annabi bane to sun fi shi fiddaraini kuma kowa daga cikin su ya samu darajar duniya da lahira wal kullu kowanne daga cikin sahabban annabin nan sallallahu alaihi wasallam sindidu sadauki ne shine sindidu sadauki jagora ne kakkarfa eh shine wal kullu kowanne daga cikin su sindidu sadauki ne wa sayyiduhum shi ma nan sayyidu shi ma adaftawa ne akan Usmanu wa sayyiduhum hakan nan shugaban su laysul kata'ib shi ma laysu shi ma duk akan duk wannan daga madunan nan ne suka fara wa sayyiduhum hakan nan shugaban su laysul kata'ib zaki a fagen yaki sinuhu wanda shine tagwai na annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce sinu shine mutumin da aka aishe ku tare kamar Hassan da Husaini to sinuhu shi tagwai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kusancin sa da annabi kai ka ce tagwai ne na annabi dama yana cewa aliyun minni wa ana minhu aw kama kala aliyuna wane ni ma na ali ne ko man kuntu maulahu fa aliyun maulahu duk wanda kasance shugaban sa to ali ma shugaban sa ne to shine sinuhu tagwan annabi sallallahu alaihi wasallam aliyun in baka san waye ba shine aliyun to shi ma nan ba aliya ba aliyun da rufu'i guda biyu aliyun ai da rufu'a ne da su aliyun shine sayyidina ali abu sibdaini to kaga da a ce aliya aka ce nan hede a ce aba to kaga tunda aka ce abu sibdaini to aliya rufu'a ne rufu'i ne da shi aliyun shine sayyidina ali abu sibdaini wanda yake baban Hassan da Husaini shine wadannan jikokin annabi guda biyu shine sibdaini jikokin annabi guda biyu shine Hassan da Husaini sayyidul muhannadu wanda shi takwabi ne kirar hindu karshen wasawa kenan a wajen larabawa sai ce ma kai takwabi ne kirar hindu ko ka abu bin zuhair ma ai da yazo yana wa annabi waka ai karshe cewa innar rasulul sayfin yustadawu bihi muhannadun min siyufillahi maslulu to kaga shine to karshen kodawa a larabawa a wajen balarabe kenan wa sayfil muhannadu shi takwabi ne kirar hindu wajen girma da daraja wa hamzatu wal abbasu azkur ja'faran wa shabaha abaha nasi fakarun musannadu wa hamzata to shi ma nan wa hamzatu shi ma da rufu'a wal abbasu shi ma da rufu'a wa hamzatu sannan ka ambato hamza wal abbasu ka ambato abbas azkur ja'faran ina mai tuna maka ja'far wa shabaha abaha nasi shine ya kamance ci na shi ja'faru dayyar kenan wa shabaha shine ya kamance ce ne ya abahan nasi da mafi kwarjinin mutane shine annabi sallallahu alaihi wasallam fakrun wannan wata iriyar daraja ne musannadu abad dangantawa ga shi ja'far annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake masa ka waye gari kai kama da ni a siffa da dabi'a wannan abin sai zai sa ja'far rawa ja'far ya tattika rawa Allahu akbar manya kenan ai abin da ya furwa ma mutun zai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai kama da ni a halitta da dabi'a saboda haka Ja'far ya tarawa eh shine wa Hamzatu ka ambaci Hamza wal Abbas ka ambaci Abbas azkuru Ja'faran ina mai tuna maka Ja'far wa shabaha wanda shine ya kamance ce ne ya abahan nasu da mafi kwarjinin mutane ko mafi kyan mutane shi Abbas shi Ja'far kenan fakrun wannan wata iriyar fa daraja ne musannad wanda ake danganta ta ga Ja'far din ai ba wata daraja da zaka samu kamar wannan kuma kaga wannan kasida daman tasayrul qalbi mun ce kowane harafi yana da alaka da dan uwansa to idan ka dauka baitin jiya da muka karanta ai Sheikh Ibrahim cewa yayi wa qad bata shi'ri ko garami wa tahyami wa wajadi ruqati wa qad bata shi'ri an siwa ka muharrama ko wa qad bata shi'ri waka ta kasance muharrama a bar haramtawa an siwa ka ga waninka to kuma gashi Ibrahim yana yaban sabbai to yana fassara maka cewa duk mutumin da yake na Allah yake da kusanci da manzon Allah to in kai yabe shi kaso shi sansa san annabi ne yaban sa yaban annabi ne yawa in ka ji mutai yana cewa saki kowa ka kama annabi to so yake yi ka saki mutanen kirki ka kama shi eh shi ne abinda Sheikh Ibrahim ya fassara maka abinda ake nufi yawa bayin Allah waliyai shehu ne wanda suka ba Allah san su san annabi ne girmama su girmama annabi ne in ba haka ba Sheikh Ibrahim da kansa yace wa qad bata shari'an su aka muharrama to kuma gashi yana yaban waɗannan sahabban saboda mi suna da alaka da annabi so da haka duk wanda yake da alaka da annabi ba wai ladabi bane kace kai ka rike annabin ba ruwan karshe ai ko mai gida ne kace ni kai kadai nake so kai kadai nake girmamawa amma ƴaƴanka da jikokinka da abokanka da mutananka ba ruwana da su ba wani mutumin da zai dada wannan abu a duniya ballantana kuma mafi karamcin mutane shine annabi sallallahu alaihi wasallam ilayka rasulullahi hibbun wa khadimun yarumu ridal bari wa fil kulli yaqludu ilayka rasulullahi ya rasula ilayka rasulullahi nazo gare ka ya rasulullah shine ilayka rasulullahi nazo gare ka ya annabi hibbun halin kasancewa ta masoyinka wa khadimu mai maka hidima ya rumu ridal bari wanda wannan mai maka hidimar ya rumu yana neman ridal bari yaddar Allah cikin hidimar da yake ma da soyayyarka wa fil kuldi ya khuldu kuma yana neman ya dawo ma fil kuldi a cikin aljanna alayka salamu wa huwa minni wa innani ala aljaw fi tahayati hamatu tahamata unshidu alayka salamu amincin Allah tabbata gare ka wahawa minni wanda yake zuwa daga gare ni wanda wannan gaisuwa tana zuwa daga gare ni shi ma wahawa ha babba dauri ce wahawa minni wanda wannan gaisuwar tana zuwa ne alayka salamu gaisuwa ta zo ta tabbata gare ka ya rasula wahawa minni gaisuwar da take zuwa daga gare ni gaisuwar da nake maka wa innani haqina qani ibrahimu alal jawwi a sararin sama mana a cikin jirgin sama kenan shine alal jawwi a cikin sararin sama fita haya a cikin dazukan tihamata dazukan tihama shine yankin madina unshidu ga nan ina tarera waka shi malan unshidu alifun darfuwa unshidu ina tarera waka shi ita kuma shin mai ruwan da kisra unshidu ina mai rera waka fili mudari ne na shadahi a ce yanshidu in kuma kai kake kace unshidu ala wazan fa'ala sai kace yaf'ilu alayka alal jawi alayka salamu gaisuwa ta tabbata gare ka wahawa minni wacce take zuwa daga gare ni wa innani haqiqani alal jawi fi tahaya tahamata alal jawi abi ina bisa sararin samaniya ina cikin jirgi kenan kaga wannan baitocin yana yi su ne ma a cikin jirgi alal jawi gani a sararin sama fi tahaya tahamata a cikin dazukan tahama daman daga cikin sunan madina akwai tihama ala ta hayati hamata a bisa sararin daji na tihama unshidu ina tarera waka wajamjimu fil adwaji fil ajwa'i dauran wata ratan tujabul mawami fadun summa fadu wajamjimu fil ahwa'i dauran wata ratan tujabul mawami fadfadin summa fadfadu ujamjimu gani ina ta kewayawa shine ujamjimu fil ajwa'i a sasad asararin samaniya shine ujamjimu kewayawa ka san jirgi in ya tashi in zai gabar mu goyonci da gidajen mu yake kusa da airport muna kallon haka in za a tafi makka in jirgi ya tashi sai kaga to an ce makka gabas ne sai kaga jirgin ya nausa yayi yamma bayan yayin mutun ya tafi sai kaga ya kwana yayi kudu ya kewayo sai kaga yayi gabas din to duk jirgi yonci in zai tashi kamar dai mu gidajen mu da suke kusa da airport muna ganin wannan in jirgi zai tashi in aka ce jirgin yamma zai to ba wai da ya tashi yamman zai direct ba in ya tashi sai yayi wata nahiyar daban sai kaga kuma yayi kwana to ya nufi yadda zai je shine ujamjimu ina kiwayawa fil ajwai a cikin sararin sama aura wani lokaci wataratan wani lokaci kuma tujabul mawami sai kaga jirgin yana ta keta dazuzzuka shine tujabul mawami za ka ga yana ta keta dazuzzuka mana ya dau hanya dara cikenan ya daidaita a sama shine tujabul mawami sai ga jirgin ya yana ta keta dazuzzuka fadfadun daji summa fadfadu sannan bayan sa kuma wani daji da mawami da fadfadu duk sunaye ne na daji ala haikalin yabril bara wa haninuhu hanini usha isharin wal au lakal barki yar'udu yar'adu aw lakal barki yar'udu yawa ala haikalin yabril bara wa haninuhu hanini isharin aw lakal barki yar'udu ala haikalin akan wani babban daki shine jirgi haikal kalmar haikal tana da ma'anoni da yawa saboda mun fassara ta mu ma cikin kasidu daban-daban kuma da ma'anoni daban-daban amma haikal anan yana zuwa da ma'anar babban daki ala haikalin abi sai wani babban daki saboda in kaga jirgi kamar babban daki ne ko ma gida ala haikalin abi sai wani babban daki ya baril bara ya bari wanda yake girgiza bara kasa in yana tashi sai kaji kamar kasa za ta girgiza ya baril bara wanda yake girgiza kasa wa haninuhu zaka ji kukan jirgin karansa hanina isharin irin kugi ne na taguwa mai cikin wata tara ko me suke nufi da wannan wallahu alamu hanini isharin yana wani irin kugin taguwa mai wata tara aulakal barki kai ko kuma ma yafi karfin ma kugin taguwa aulakal barki kai ka ce ma walki ya ce yar udu da take yin kida shine irin zaka ji din nan yadda in ana ruwa ake aulakal barki kai ka ce ba walki ya ce yar udu take yin kida kai ka ce kida ake wanda suka matsanci matsanci iyafa sosai za ka ga jirgin da kara sosai shine ce aulakal barki ko ka ce ma walki ya ce yar udu take yin kida ala haikalin abisa wani babban daki ya baril bara wanda yake girgiza kasa lokacin da zai tashi wa haninuhu in kaji kugin sa kaji kukan sa hanini ishari irin kuka ne na taguwa mai irin na kuka ne na tagoyi masu cikin wata goma aulakal barki kai ko ka ce ma walki ya ce yar'uda take yin cida marartu bi badrin bil qalibi tazakuran liqa'idin al'alal muqaffa wa amjadu marartu bi badrin bil kalibi tazakuran liqa'idin al'ala al muqaffa wa amjadu marartu bi badri da naje madina marartu bi badrin sai na tafi wajen badar naje badar ziyara bil kalibi naje wannan rijiyar kalibu badar wannan rijiyar da aka yaki aka kashe manya manyan kafare guda 70 aka zuba su a cikin rijiyar ita ce kalibu badri naje na kalli wannan rijiyar da aka dura wannan kafirai guda 70 a ciki shine marartu bi badarin sai na bi ta wajen badar bil kalibi naje wajen wannan rijiyar da aka jefa wadannan mutanen tazakuran naje haka naje wannan wurin ne fa tazakuran saboda tunanowa tazakuran liqa'idina saboda tunanowa saboda na tuna tarihin jagorana jagoran mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai kaje yi badar naje ne saboda tuna tarihi shine tazakuran dan in sake tunatar da kaina liqa'idina ga wannan jagoran namu al'a'ala mafi daukaka al'a'ala mafi daukaka al-muqaffa wanda yazo a ƙarshen annabawa kuma ba annabi bayan sa wa amjad wanda shine jagora mafi girma koda muna da shugabanni annabawa da sauransu duk shugabannin mu ne waliyi ma shugabannin mu ne amma liqa'idin al'ala shugaban mafi daukaka saboda mi shugabannin suna da yawa annabawa shugabannin mu ne sahabbai su ma shugabannin mu ne waliyai su ma shugabannin mu ne to amma liqa'idin al'ala shugaban mu babban wanda duk wanda zamu girmama shine saboda shi al-muqaffa wanda yazo a ƙarshen annabawa ba annabi bayan sa wa amjadu mafi girma a yasmahu sawwaqi fa adnuhu mu'atiban لأهل القليب الكا ترين أنددو أيسمه سواقي فأدنو مؤاتبا لأهل القليب الكافرين أنددو شو برأي كتوا أيسمه سواقي سواقي ياكو دريبو بمو دكوشي توكا ما أموتا شيني سواقي Ayas mahu sawaki, yanzu dreba za ka dan rangon tamun shine ayas mahu sawaki, ya kai dreba za ka dan sassauta mun ka dan tsaya fa adnu na kusanci li ahalil kafirina li ahalil qalibi ayas mahu sawaki, ya kai dreba za ka dan rangon tamun ka dan tsaya mun fa adnu inje in kusanci wannan rijiyar da aka zuba kafaran nan guda 70 mu'atiban naje na tsitsine musu na zage su shine mu'atiban naje na zazzage su su wannan kafaran da aka yi yakin Badar aka kashe 70 aka zuba su a rijiya to ayas mahu sawaki ya kai dare ba za ka dan sassauta min ka dan jira ne fa adnu na kusanci wannan rijiyar mu'atiban naje na tsitsine musu na zage su li ahalil qalibi ga kafaran nan da aka zuba a wannan rijiyar al kafiri ne wanda suke kafirai unaddidu inje in yi musu terere shine unaddidu musu terere a wata hausar din da ban sani ba ko hausa ce sosai an ce musu jamhur in a wata hausar din ce in tara musu jama'a kawai mutun ne kana bin sa kudi sai yazo cikin jama'a ya fara wani kai ba za ka biya sai ce to he ka tara min jama'a za ka zo cikin jama'a kana min terere to unaddidu shine in je in musu tereren bala'i haka ake wada da hausa ko ko in je in musu jamhur ko inje in tara musu jama'a ko inje in fallasa su duk kalmar da ka sani wanda mara gaskiya zai tsuru tsuru ka tozarta shi a cikin jama'a shine unaddidu to ayas mahu sawaki ya kai driver zaka dan sassauta min fa adnu mu'atiban in dan kusanta inje na zazzage su in tsine musu li ahalil qalibi mutanen da aka zuba a cikin wannan rijiyar kafaran na alkashi na kafirai unaddidu inje in musu tereren bala'i inje in musu jamhuru inje in tara musu jama'a kowa ya salin wani laifi suka yi hai Allahu akbar sai to wa as'aluhum ma za laquhina hayyajul muqaffa bi jayshin darrabuhu wa jannadu yace wa as'aluhum ma za laquhina hayyajul muqaffa bi jayshin darrabuhu wa jannadu wa as'aluhum driver in ka dan tsaya min bayan naje nayi musu tereren bala'i naje na zazzage su na tsitsi ne musu kafiran nan wa as'aluhum kuma in tambaye su ma zalaku me kuka haɗu da shi hina hayyajul muqaffa lokacin da kuka tsokano annabi da yaki bijeshu kuka zo masa da wata iriyar runduna darrabuhu wanda wannan rundunar kun musu training wa jannadu kuka haɗa rundunar kuka zo me kuka haɗu da shi shine wa as'aluhum inje in tambaye waɗannan kafiran da aka kashe aka zuba a rijiyar inje baki rijiyar dan tsaya in tambaye su ma zalaku me kuka haɗu da shi hina hayyajul muqaffa lokacin da kuka tsokano annabi shi hayyaja shine kamar tsokanowa hayyaju ko kuma taso da abu shine tahayyaj ka taso da abu magana ta kwanta ma ka taso ta ko kuma ka tsokalo tun ana maka hakuri ana kauda maka kai ka chakalo ta yau ka chakalo ta gobe to shine hayyaju hina hayyajul muqaffa lokacin da kuka taso annabi sallallahu alaihi wasallam shine hayyaju kuka tsokano abu yana kwanta ka taso su saboda lokacin da Abu Sufyan ya kewaya musu da kayan ya aika musu wasiƙa cewa kayan ku za ku zo karba kuma na kewaya na canza hanya saboda haka kar ku je Abu Jahil ya ce a ina ai dole sai mun je an yi wannan yakin Badar din in muka je bayan an yi yaki muka kashe su mu zauna a gurin mi fati mu yanka raƙuma mu ci mu sha giya saboda kafirai su rika jin tsoro saboda mutanen duniya su rika jin tsoron mu in aka ce in bakar ba ku je yace a'a sai mun je in ba mu je ba duniya ba ta ji tsoron mu ba amma muka je muka yake su muka kashe su muka fati muka yanka raƙuma muka ci nama muka sha giya yace duk jaziratul arab za a dawo ana tsoron mu kaga yadda aka faɗa Abu Jahil kar su je amma duk da haka ya ɗebi runduna shine hayyajul muqaffa lokacin da suka tsokano annabi bai yi niyyar yin yakin ba saboda ba a fito da niyyar yin yakin ba shine hayyaju hayyaju shine kamar tsokanowa ko jawowa shine hayyajul muqaffa bije shi kuka zo masa da rinduna darrabuhu wanda wannan rinduna kun mata tadaribi abinda balarabi ke cewa tadarib shine kamar gwadawa a ga ka iya ko baka iya ba shi yasa a irin littattafai haka na yan primary ko secondary in aka kawo karatu sai a ce tadaribi ma'ana kamar gwadawa sai a kai a baka wani assignment sai a tambaye ka wasu abubuwa in ka iya amsa tambayoyin yana gane cewa ka gane wancan karatu shine tadaribi to shine hina darrabuhu lokacin da kuka musu tadaribi ma'ana kuka musu training kowa aka gaya mar ga aikin da zai aka gwada mar me zai yi shine darrabuhu lokacin da kuka musu tadaribi shine dai a yanzu a ce lokacin da kuka ba su training wajanna duk kuma ka hadu rindina kuka je za ku yake su ko kuka je za ku yake annabi to zan tambaye su ya me faru Abu Jahal lil'ati walidun wa shaybatun kaza utbatun izkal laduhum izkal laduhum wa awfadu Abu Jahal lil'ati walidun wa shaybatun kaza utbatun izkal laduhum wa awfadu sai fara maka da babban Abu Jahal shine Abu Jahal daga cikin sa akwai Abu Jahal shi ma yana wannan rijiya Abu Jahal al-Ati Abu Jahal wanda yake mai tsananin girman kai ita da man karmar ati in ta zo da an baki tana nufin girman kai shi yasa Qur'ani ya ce wa atau utuwan kabira atau na Qur'ani za ga da an baki ne ba da alishi bane to na girman kai ne in kaga ata da an baki ainun kenan to yana nufin girman kai Abu Jahal al-Ati shine dai can na Qur'ani wa atau utuwan kabira Abu Jahal al-Ati Abu Jahal wanda yake mai tsananin girman kai saboda shi kusan shine ma yace he an zo yakin saboda lokacin da Abu Sufyan yace kar ku zo Abu Jahal yace a'a sai an zo an yi wannan yakin saboda in aka yi yakin za su shirya fati su yanka raƙuma su ci su sha giya a dawo duk ana tsoron su shine Abu Jahal al-Ati Abu Jahal mai girman kai walidin sannan sai walidu wa shaybatun sannan sai sheba kaza utbatun hakan nan utba iz qalladuhum wanda suka ratai da kafara shine qalladuhum suka ratai da kafara suka bi su wa awfadu kuma suka zama daga cikin rindin wannan kafara daga wafdu ne wa awfadu suka zama daga cikin rindin wadannan kafara ma'ana suka rako su liqa'un bi badrin qad usarru bi zikrihi فَكُلٌّ قَتِيلٌ أَوْ أَسِيرٌ مُقَيَّدٌ لِقَاءٌ بِبَدْرٍ قَدْ أُسِرَّ بِذِكْرِهِ فَكُلٌّ قَتِيلٌ أَوْ أَسِيرٌ مُقَيَّدٌ أَوْ أَسِيرٌ مُقَيَّدٌ شيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه يتي لِقَاءٌ بِبَدْرٍ حَدُوَن نَن دَ أَكَي دَ كَافِرِي أَ يَاكِن بَدَر قَدْ أُسِرَّ حَقِيقَةً تَنَا سَانَ فَرَنْچِكِي بِذِكْرِهِ دَ أَمْبَتَنْتَا شِمَانَن أُسِرَّ سِينُن دَن دَ فَتَا بَا أُسِرُّ بَا an ce usiru zai tafi wata ma'ana daban usarru kada usarru hakika ana sa na farin ciki bi zikirhi da tuna yakin badar duk lokacin da in tuna yakin badar to zuciyata tana fari shine liqa'un bi badar haduwa a yakin badar wajen yakin badar kada usarru shi Ibrahim yace wallahi yana sa na farin ciki bi zikiri wadannan tuna abin da ya faru fa kullun dukkan wani kafirin da yazo wannan yakin badar qatilun an kashe shi aw asirun sai kuma wanda aka ribace shi ya zama bawa muqayyadu ga sanan duk an musu da baibayi an daddaure su Allahu akbar shehu kenan fa kullun yace dukkanin su qatilun sun kasa duk an kashe su aw asirun wanda ba kashe ba kuma duk aka ribace su aka kame su suka zama fursunonin yaki muqayyadu ga sanan ina ganin su duk an sa musu sasari Allahu akbar wa asiru kadde in damamsha muhammadin wali janibai harsha dariqum mumahadu uafiru kaddi inda mamsha muhammadin wali janibai harsha dariqum mumahadu shehu yace uafiru kaddi ina tattirmaza kaddi kuma tuna inda mamsha muhammadin inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya inda annabi ya taka in kanje ka dirmaza kuma tuna ko zan dace in taba kasar da ta taba jikin annabi wali dariqum mumahadu wali ina da dariqum wata hanya mumahadu shimfudaddiya janibai harsha a gefen dutsen nan na harsha daga badar akwai hanya tsakanin dutsen harsha wanda kuma za ta mai da mutum madina shine wali tariqum mahadu, ina da wata shimfudaddiyar hanya janibai harsha, janibin harsha guda biyu, ta gefen harsha ta gidama da tagu akwai hanya, duk wacce ka za ta kai ka Madina. Shi yasa ce janibai hanyoyi guda biyu, janibai harsha, gefen harsha. Tariqun ina da wata hanya mu mahadu shimfudaddiya, shikenan naje na tsitsine musu, naje ne burgima, shikenan hin koma Madina. Kuma alayka salatullahi summa salamuhu min al-abdi fi rakbin wa rawdaka yaqsudu. Alayka salatullahi salatan Allah tabbata gare ka ya Rasulullah, summa salamuhu amincin Allah tabbata gare ka ya Rasulullah. Min al-abdi, wannan salati da gaisuwa, min al-abdi su zo daga bawa, fi rakbin wanda yake cikin jama'a, wa rawdaka yaqsudu wanda sun nufi rawdarka, shine fi rakbin a cikin ayari, wa rawdaka yaqsudu wanda sun nufi rawdarka. Alayka salatullahi summa salamuhu, salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata gare ka ya Rasulullah. Falam aku fi darkil muna ataraddadu, falam aku ya Rasulullahi ban kasance ba ataraddadu ina kaiwa da komowa, fi darkil muna a wajen riskar burina, nazo da yakinin cewa duk abin da in zo nema zan samu, bana taraddudi. Shine falam aku ban kasance ataraddadu ina kaiwa da komowa, shine taraddadi, ina ganin cewa zan samu ko ba zan samu ba, a'a ban kasance ina haka ba, tunda nazo wurinka garanti nake da shi cewa zaka ba. Alayka salatullahi summa salamuhu, amincin Allah da gaisuwar Allah su tabbata gare ka ya Rasulullah. Wa min walidi shayki wa ma zala yuhmadu. Wa min walidi, wannan gaisuwar da aminci, wa min walidi, nayi ta ne a madadin mahaifina. Mana ya Rasulullah alayka salatullahi summa salam, wa min walidi, ya Rasulullah ina gaishe ka, ina maka salati a madadin mahaifina, a madadin mahaifina. Wannan salatin da gaisuwar da inke maka ba nawo bane, ni nayi nawa, ina yi wa mahaifina ne, kamar mahaifina ne Alhaji Abdullahi yazo yake ce ma alayka salatullahi summa salamuhu, shine wa min walidi. Kaga ni duk abin da shebara yake, kaga Allahu akbar. Wa min walidi, wannan yazo daga mahaifina, sheiki kuma shine shehina, shine shi Alhaji Abdullahi. Wa mazala, shi sho Abdullahi bai kasance ba, wa mazala bai gushe ba, yuhumadu, ana gode masa, shi ma nan yuhumadu ya din da rufu'a ya fike. Wa mazala Alhaji Abdullahi bai gushe ba, yuhumadu, ana gode masa. In kuma kace ya Hamadu bai gushe ba, har yanzu yana gode wa Allah. To amma tunda abu ne wanda kamar bayan ransa, to zai fi dagewa da siyaki, kace wa mazala har yanzu Alhaji Abdullahi bai gushe ba, yuhumadu, duniya tana ta gode masa, saboda ya haifi da irin Shehu Ibrahim. Shi da wa mazala yuhumadu bai gushe ba, ana gode masa har yanzu. Ai duk wanda ya haifi Shehu Ibrahim dole a gode masa. عليهما الآل الكرام وصحبه تأيب حياتي ثم في القبر أسعد. عليهما الآل الكرام وصحبه, عليه صلاة يتبت قريشي مع الآل تارد إيالانسا الكرام ما سجرما وصحبه دا صحبانسا تأيب حياتي. البركة ونن صلاة رأيوة تاتي دائي, شين تأيب حياتي رأيوة تاتي دائي, تدام تكين سوكي با مسيفة دا تاشن هنكالي دا تلوشي da rashin abinci da rashin zaman lafiya, to ta dibo hayati, rayuwa ta ce dadi. Summa fil qabri usadu, summa usadu, sannan kuma a azurta da fil qabri a cikin arz, a cikin kabari na zama mai arziki, shi ma nan usadu ya fike. Summa usadu, sannan nayi arziki fil qabri a cikin kabari, rayuwar duniyan ta dadi, a ci a sha mai kyau, a sa sutura masu kyau, a hawo motoci masu kyau. Summa fil qabri usadu, kuma a kabarin ma a samu arziki. To mu ma ya Allah albarkacin Shehu Ibrahim, albarkacin diwani, mu ma alaihi ma al-al kirami wa sahbihi tadibu hayati suma fil qabr usadu. Mun zo karshen wannan harafin, Allah da gobe za mu dora daga inda muka tsaya, wallahu ta'ala a'lam.